only 684 tested positive to the coronavirus out of the 13,844 so far tested. In the coming days, we hope to receive more evacuees from different parts of the world. The national coordinator would elaborate on this, giving further details as to what would happen going forward.
Babban sakataren gwamnatin Najeriya tana shugaban kwamitin ko ta kwana na shugaban kasa da ke yaki kan cutar coronavirus a kasar kenan, Boss Mustapha, a taron manema labaru a makon jiya, inda ya tabbatar da cewa mutane 684 sakamakon gwaji ya nuna sun kamu da cutar COVID-19 a cikin mutane 13,844 waɗanda aka gwada, kuma kaso 80 cikin 100 a cikin su matasa ne. Ya zuwa yanzu dai mutane 14,906 ne aka yi nasarar dawowa da su daga kasa shin kitare. Na yi kokarin jin ta bakin shugaban da ke lura da tsare-tsare na kwamitin shugaban kasa da ke yaki da cutar a kasar baki daya, Dr. Sani Aliyu, dan sanin wasu hanyoyi ko dabaru ake bi wajen tantance waɗannan mutane. Sai ya bayyana mai a rubuce cewar bashi da masaniya kan cikakken adadin mutanen, amma kaso 5 cikin 100 na waɗanda aka dawo da su kasar a jirage mabambanta a wannan yanayi na annobar, sakamakon gwaji ya tabbatar suna dauke da cutar. Duk kuwa da gwajin da aka yi musu kafin a dawo da su daga kasar ya nuna aka san haka, kuma sai sun sake bin matakai na killace kai na tsawon mako 2 kana a basu kulawa yanda ya kamata. Shi ma mai magana da yayawun hukumar na 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare Nitcom, Rashid Balogun, ya shaida mun haka.
They will have done one test at the point of departure from their country of if you are net positive, you can't even enter the place. So you want the negative. So first get that. So on arrival, we ask them over to NCDC who will conduct another test on them. Immigration service will collect their traveling passports.
Kazalika, dan majalisar dokoki na tarayya Dr. Yusuf Tanko Sununu na jihar Kebbi, kana shugaban kwamitin lafiya na majalisar wakilan kasar, ya yi kari da cewar
kari ya tanaji cewa a sa wanda ya shigo idan baya dauke da wannan cutan ya killace kansa na tsawon mako 2 domin tabbatar da wannan. Hukuma za ta kanshi gaddan shigowar shi kasa domin ta ajiye bayan 7 idan bai samu wani matsala ba ya zo a bashi takardunsa, kuma za a ba shawara cikin 7 din nan da yake a killace idan wani matsala to ya garzaya domin ganin likita a tabbatar da cewa ba wannan cutan bane ke gare shi. Su kuma wanda aka samu suna da wannan cutan za a kai su waje da aka tanada domin kula da bayar da magani har su samu sauki, a tabbatar da cewa an sake yin wani test wanda yake idan suka muku nuna sun warke za a sallame su da ba su shawarwari domin su koma wajen iyalansu. Gano su da aka yi amfanin shi ne inda an bar su sun wuce da za su je su ƙara yada wannan cutar ga al'umma, amma gano su da aka yi nan take ya sa an killace su an ba su kulawa na musamman domin a tabbatar da cewa wannan cutar ba ta illa gare su ba, kuma su kansu ba ba su daman su ƙara yada ta ga wasu ba. Wannan shi ne dama kiran da muke yi ya zama cewa gwamnati ta yi tsaye domin kare lafiyar al'ummanta.
A ƙarshe dai, gwamnatin Najeriya ta yaba wa shugaban Amurka Donald Trump bisa alƙawarin da ya yi na taimakawa ƙasar da kai kin aiki na yaki da cutar kama daga na'urar taimakawa numfashi wato ventilators guda 200 da dai sauransu. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.